budi da kauna masoyiya fata na na duniya na ganki kin yi kalliya kin sanya jambakin ki ga tufafi mai kyau daidai da jikin ki ina kallon kasa na ga takalmin ki ina yin kyau in ke kasa farin gare haskawa kike kokin saka bakin gare Fafi mai kyau daidai da jikin ki ina kallon kasa na